sashin Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan Birnin Washington DC. Masauraro, assalamu alaikum, barkamu da wannan lokaci. Hadiza Kyari ce tare da Zara Aminu Fage da sauran abokan aiki. Ke farin cikin kasancewa da ku a wannan shiri na yau, Juma'a 12 ga watan Yuni. Kafin ku ji abin da muke tafa da su, Zara ba makanan labarai.
To Hadiza, bayan da aka kwashe makonni ana zanga-zanga a Amurka, shugaba Donald Trump ya yi alƙawarin cewa gwamnatinsa za ta tashi tsaye wajen bunƙasa tattalin arzikin unguwannin tsirarin al'ummar ƙasar. Sannan adadin waɗanda suka kamu da cutar COVID-19 a Amurka ya zarta miliyan 2. Baya ga haka, an samu ƙarin Amurkawa miliyan 1,500 da suka rasa ayyukansu, suke kuma neman tallafin rasa aiki na gwamnati a cikin makon da ya gabata.
To kanan labaran kenan. Bayan kashi na farko na labaran duniya, za ku ji cewa jihar Borno ta fuskanci hare-hare ƴan kungiyar Boko Haram har sau 19 a cikin kwanaki 10 na wannan wata na Yuni. A halin da kuma ake ciki a yanzu, shugaban Najeriya Muhammadu Buhari ya umarci a gudanar da cikakken bincike akan kisan gillar mutane sama da 80 da kungiyar Boko Haram ta yi a jihar Borno. Sannan kuma yau ne dai ranar 12 ga watan Yuni, ranar tunawa da wancan zaɓe wanda kuma a karon farko gwamnatin Najeriya ƙarƙashin jagorancin shugaban ƙasa Muhammadu Buhari ta ayyana shi a matsayin ranar hutu kuma ranar demokradiyya a ƙasar. Kamar kowace ranar Juma'a, yau ma muna tafa da shirin da ɗan gari.
Masu sauraro, barkanmu da asuba, da fatan an wayi gari lafiya. Bayan da aka kwashe makonni ana zanga-zanga a Amurka, shugaba Donald Trump ya yi alƙawarin cewa gwamnatinsa za ta tashi tsaye wajen bunƙasa tattalin arzikin unguwannin tsirarin al'ummar ƙasar. Ya kuma tunkari bambancin da ake da shi a fannin kiwon lafiya a wuraren. Fadar White House ba tare da bada cikakken bayani ba, ta ce wannan na zaman wani bangare ne na tsarin wasu shirye-shirye guda hudu na kare jama'a da basu dama da kuma mutunta su. Da yake jawabi a jiya Alhamis a wani taro game da wariyar launin fata da kuma batun yan sanda a wata majami'a da ke Dallas a jihar Texas, shugaban ya ce a matsayin wani bangare na shirin zai rattaba hannu kan wata doka wadda za ta buƙaci yan sanda su kiyaye ka'idojin kwarewa na yin amfani da ƙarfi. Trump ya kuma yi watsi da sukar da ake yi masa akan kalaman da ya a baya game da buƙatar jami'an tsaro su mamaye tituna a daidai lokacin da ake zanga-zanga da tashin hankali a ƙasar. Adadin waɗanda suka kamu da cutar COVID-19 a Amurka ya zarta miliyan 2, wanda a yanzu wannan shine adadi mafi yawa a duniya, a cewar cibiyar tattara bayanan coronavirus ta jami'ar John Hopkins a jiya Alhamis. Yanzu Amurka na da mutane miliyan 2,464 da aka tabbatar sun kamu da cutar COVID-19, kuma mutane kusan 113 ne suka mutu a cewar cibiyar. Aƙalla wani ƙwararre a fannin kiwon lafiya ya yi hasashen cewa adadin mutanen da za su mutu a ƙasar kusan zai ninka zuwa watan Satumba. Jihohi kusan 21 sun sanar da samun adadin masu kamuwa da cutar COVID-19 mafi yawa a wannan makon. An samu mutane da yawa a jihohin Arizona da New Mexico da Texas da Utah. An samu ƙaruwar wannan adadi ne a daidai lokacin da aka sassauta dokar takaita fita saboda coronavirus a cikin 'yan kwanakin nan, da kuma bikin ranar tunawa da sojojin Amurka da suka mutu a bakin aiki, wanda shi ke buɗe lokacin zuwa hutun bazara a ƙasar. An samu ƙarin Amurkawa miliyan 1,500 da suka rasa ayyukansu, suka kuma nemi tallafin rasa aiki na gwamnati a cikin makon da ya gabata. Wannan shi ne mafi ƙarancin adadi da aka samu a cikin wata uku, a cewar ma'aikatan kwadagon ƙasar a jiya Alhamis. Yayin da yawancin masu masana'antu a ƙasar ke ci gaba da sake buɗe harkokinsu a hankali bayan da ɓarkewar cutar coronavirus ta tilasta musu rufewa, adadin ma'aikatan da ke neman tallafin gwamnati na rasa aiki yanzu ya ragu tsawon makonni 12 a jere. Amma manyan jami'ai a fannin tattalin arzikin Amurka sun yi hasashen cewa murmurewar tattalin arzikin kasar daga annobar COVID-19 zai dauki lokaci mai tsawo, zai kai har zuwa cikin shekara mai zuwa ta 2021. Gaba daya ma'aikata miliyan 44 ne suke neman tallafin gwamnati na rasa aiki tun daga tsakiyar watan Maris. Fiye da kwatar ma'aikata miliyan 164.6 na kasar, amma adadin waɗanda ke karɓar tallafin a yanzu ya ragu zuwa miliyan 20.9, yayin da miliyoyin ma'aikata suka koma bakin ayyukansu.
An jima kaɗan Zara za ta sake shigowa da cigaban labaran duniya, amma duk kafin nan bari mu shiga fagen rahotanninmu. Kamar yadda kuka ji a farkon shirin, Jihar Borno ta fuskanci hare-haren 'yan kungiyar Boko Haram har sau 19 cikin kwanaki 10 na wannan wata na Yuni. A cewar kwamandan rundunar ba da kariya ga fararen hula na Civil Defense, Abdullahi Ibrahim, a wani taron manema labarai da ya kirawo a garin Maiduguri. Ga wakilinmu dai Haruna Dauda Biyu dauke da rahoton.
In the month of June this month alone, from first to yesterday, we recorded 19 attacks. Which some were repelled, Boko Haram some were defeated.
Cikin wannan wata na Yuli na wannan shekara kadai, wato cikin kwanaki 10 kacal, ayan kungiyar Boko Haram sun kai hare-hare har guda 19 kan al'umma, wadda aka barar da wasu hare-haren, haka kuma ta aka musu barki kafin su aiwatar da wasu harin. A cewar kwamandan rundunar bada kariya ga fararen hula da ake kira Civil Defense a takaice, Alhaji Abdullahi Ibrahim, a wani taron manema labarai da ya kira a garin Maiduguri, yace tun daga watan Janairu sun kame mutane 369 ne da suka aikata laifuffuka daban-daban, ciki har da wani da aka kame da man fetur, da kuma ake zargan cewa na kaiwa ayan kungiyar Boko Haram ne a daji, da wasu masu buga kudaden jabu da yan damfara da masu satan kayan wutar lantarki da dai wasu da suka aikata laifuffukan na daban.
Abinda muka lura cewa wa'annan mugayen sun zafafa hare-haren da suke ta yi, to sai muka zauna muka yi tunani me ke kawo wannan zafafa wannan hare-haren. Sai muka lura cewa dole akwai abubuwan da suke tallafa musu, tunda ba ruwa ko iska suke amfani da shi a babur da suke zuwa da motocin da zai, to mai to shine Allah ka ga ya taimake mu, muka yi amfani da basiranmu da yadda muka saba muka tura, shine muka kama wannan. Kuma abinda zai tama da hankali shine wannan lita din fetur din da ka gani sai da wasu suke 6,500, wanda ko za su saya bai fi 200 ba a cikin gari. Don suka je cikin jeji sai suka ce ko motarsu ta lalace ko wani abu, ko ba ku san ga abin da suke yi, ku sauke su ba yan Boko Haram su ba su kuɗi su wuce. Kaga yadda sai yasa kaga abubuwan suke ta karuwa.
To kome mutanen da aka kame kuma ana zarga da aikata waɗannan laifuffuka ke cewa
na dauki mai ne zuwa Gamborun Gala.
Daga ina ka dauki mai din?
Daga nan cikin garin Maiduguri.
Dama kai kana sai sana'ar mai ne?
A'a.
To za ka kai masu waye?
Zan je in kai Gamborun ne in siyar.
Ana zargin cewa kana kaiwa ayan kungiyar Boko Haram ne?
A'a, tafiyan da muke tare da escort muke tafiya, ba mu da hanyar da zamu iya kaucewa har mu je mu kai Boko Haram.
Kwamandan yace sun samu nasarar kwato zunzurutun kuɗi fiye da naira miliyan 100 na mutanen da aka damfara, wanda kuma suka danka a masu wannan dukiya kudaden su. Haruna Dauda Biyu, muryar Amurka daga Maiduguri a Najeriya.
To a gaida Haruna Dauda Biyu, ana tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Ga Zara ta dawo da cigaban labaran duniya.
A jiya Alhamis, shugaban Amurka Donald Trump ya sanya sabon takunkumin harkokin kuɗi da kadarori da kuma hana shiga Amurka akan wasu jami'an kotun hukunta manyan laifuka ta duniya da ake kira ICC a takaice, a wani yunkuri na hukunta su daga binciken zargin saba ka'ida da ake yi wa jami'an soji da na leƙen asirin Amurka da ke yaƙi da ta'addanci a Afghanistan cikin shekaru 18 da suka gabata. Trump ya ayyana dokar ta ɓaci ta ƙasa, yana mai kiran binciken kotun ta ICC da ke birnin Hague barazana ga tsaron ƙasa da manufofin ƙasa da ƙasa na Amurka da ba a saba gani ba. Umarnin na Trump ya hana jami'an kotun ICC da ba a bayyana yawansu da sunayensu ba shiga Amurka, kuma umarnin ya hana su aiwatar da harkokin kudade da kadarori a Amurka. Shugaban kasar Afghanistan Ashraf Ghani ya sanar da cewa ba da dadewa ba gwamnatinsa za ta saki sauran fursunonin mayakan Taliban don taimakawa kokarin samar da zaman lafiya wanda Amurka ke jagoranta a kasar. Gani ya faɗa a wani taron haɗin gwiwa na cibiyar haɓaka kudancin nahiyar Asiya wadda ke Washington tare da cibiyar samar da zaman lafiya ta Amurka cewa gwamnatinsa ta riga ta saki fursunonin mayaka 3,000. Ni da abokan aikina mun yanke shawarar sakin ƙarin wasu fursunoni 2,000 cikin ɗan ƙanƙanin lokaci. Za mu sanar da lokacin nan ba da jimawa ba, in ji shugaban na Afghanistan. Gani ya ambaci cewa a halin yanzu wata tawagar 'yan Taliban tana birnin Kabul tana tantance fursunonin ƙungiyar da aka saki daga gidan yari don musayar jami'an tsaron Afghanistan 1,000 da ke hannun 'yan Taliban.
Madalla gaida Zara Aminu Fage da ta karanto mana labaran duniya daga nan sashin Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. Lokacin da ake shirye-shiryen ganawa tsakanin shugaban Najeriya Muhammadu Buhari da gwamnan jihar Borno Professor Umar Zulum, shugaba Buhari ya umarci a gudanar da cikakken bincike akan kisan jinar mutane sama da 80 da kungiyar Boko Haram ta yi a jihar Borno. Daga Abuja ga rahoton Umar Faruk Musa.
To na farko dai abu ne mai ciwo kuma ya nuna takaicinsa kwarai da gaske kan wannan munin hari da aka kai, wanda ina ganin an dade ba a samu asarar rayuka irin wannan da aka yi ba. Kuma ko da yaji wannan magana ta kullo, gwamna ya je da kansa, kuma yanzu haka da nake maka magana dai akwai shiri da gwamna da kansa zai zo fadar shugaban kasa, za su tattauna da shi da shugaban Buhari akan menene ya faru, kuma watakila wacce shawarwari za su iya tsaidawa tsakaninsu don a dau mataki. Ba dai kafin wannan lokaci na zamansu, hakika shugaban kasa bayan jaje da ya aiki da iyalai na waɗanda suka yi rashi da al'ummomin wannan yanki da su kansu jama'ar jihar Borno gaba ɗaya, ya ba da umarni cewa a bisawun waɗannan mahara kada a raga musu, a ƙwato duk mutane da suke garkuwa da su da kuma dabbobi wanda ana magana shanu wajen 1,000 sun kada sun tafi da su. To sai mu saurara maganar zai bi baya.
To akwai wani bincike da shugaba Buhari ya ce a yau a kawo mai rahoto dangane da abun ya faru da irin ta'addancin da tsananinsa. Akwai wani abu da watakila wannan bayanin zai iya yi ga shugaban kasa domin a canza tsarin wannan yakin da ake yi ne, ko kuwa me kuke tsammani za a yi da rahoton?
Hakika ga duk wanda yake bin abubuwan da suke kaiwa suna komowa, ai cewa cikin kamar wata 2 da suka wuce jami'an tsaro na Najeriya sun samu gagarumin nasara akan waɗannan 'yan ta'adda da suke ta'adi da barna a arewa maso gabas. Kar a manta cewa shi kansa shugaban mayakan soja na Najeriya da Tukur Buratai ɗungun ya tattare kayansa ya koma wannan yanki, tutatin bai wuce ya dawo, kuma an ba da rahoto irin tubai na 'yan ta'adda da aka hallaka don maganin irin wannan fitina. Me zai biyo baya ko ka a wani irin bincike za a yi? Kamar yadda na ce maka, wasu kila in an jira shugabanni namu tsakanin gwamna da shugaban kasa sun zauna sun tattauna, watakila za a fito da wani abu da za a fayyace shi akan irin abin da zai biyo baya nan gaba.
Malam Garba Shehu kenan, kakaki a fadar gwamnatin tarayyar Najeriya, a tattuna da ne da shi a Abuja. Umar Faruk Musa, murar Amurka a Abuja, Najeriya.
To a gaida Umar Faruk Musa. Yau ne dai ranar 12 ga watan Yuni, ranar tunawa da wancan zaɓe wanda kuma a karan farko gwamnatin Najeriya karkashin jagorancin shugaban ƙasa Muhammadu Buhari ta ayyana shi a matsayin ranar hutu kuma ranar demokradiyya a ƙasar, kamar yadda shugaban ƙasar ya bayyana a shekarar 2018. Daga Lagos ga rahoton Babangida Jibrin.
Marigayi Chief MQ Abiola kenan yake jawabi ga 'yan Najeriya bayan da gwamnatin mulkin soja na wancan lokaci ta bayyana soke zaben 12 ga watan Yuni shekarar 1993, zaben da kuma aka tabbatar shi ne ya kama hanyar lashewa. A jawabinsa wancan lokaci dai, Chief Abiola ya bayyana cewar shi ne ya lashe zaben wanda 'yan Najeriya suka zaba. Yau ne dai ranar 12 ga watan Yuni, ranar tunawa da wancan zabe wanda kuma a karan farko gwamnatin Najeriya karkashin jagorancin shugaban kasa Muhammadu Buhari ta ayyana ranar a matsayin ranar hutu kuma ranar demokradiyya a kasar.
Marking the formal official federal government recognition of June 12.
Gwamnati ta amince ta dawo da wannan rana na demokradiya a wannan rana domin karrama Chief MK Abiola wanda ya sadaukar da ransa domin tabbatar da dorewar demokradiya a Najeriya. To koya su ma ƴan Najeriya mazauna yankunan kudancin kasar ke daukan wannan rana ta yau ga dai abinda wasu ke cewa.
Yana matuƙar farin ciki da ainihin wannan rana da aka ce an maida ita ainihin rana ta demokradiya. Dai wanda yake kasancewa dan Najeriya ne kuma mai kishin Najeriya wanda yake kishin ainihin demokradiya.
To ba za mu ce mu ji dadi ba, mun ji dadi amma mun so a ci gaba da yin ta kamar yanda ake yin ta ranar 29 ga watan nan saboda shine daidai da duk dan Najeriya gabaki daya wannan abin ya shafe shi. Amma aka muna ganin kawai kamar irin dai an yi ne don a faranta wa Yarabawa rai su ji dadi ai sa kamar da June 12 ya zama to shine ran demokradiya wanda bai shafi sauran al'umman Najeriya ba.
A jawabin ta wajen yabawa da matakin gwamnatin kasar, daya daga cikin ƴaƴan marigayi Chief MK Abiola Dr. Hafsat Abiola Constantino a can baya ta yaba da matakin da shugaban kasa Muhammadu Buhari ya dauka da tunawa da wannan rana tare kuma da karrama mahaifin nasu. To sai dai bikin wanda aka so gudanar da shi cikin shagulgula hakan bai samu ba saboda matakan kiyayewa da cutar coronavirus ba wani jibrin murya Amurka daga Najeriya.
To madalla a gaida baban gida Jibrin. Kada manta wannan shiri na zuwa muku ne daga nan birnin Washington DC akan mitoci 16, 25 da kuma 31. A jamhuriyar Niger kuma za a iya saurare mu a tashar mata VOA Africa akan mita 102.5. Baya ga haka a koda yaushe ake so za a iya zuwa shafukan mu na internet a voahausa.com ko kuma sashinhausa.com. Yanzu kuma ga shirin mu na gaba
da dan gari. Shiri ne da sashin Hausa na muryar Amurka ke kawo muku tare da haɗin gwiwar gidajen rediyon da muke hulɗa da su.
Jama'a masu sauraron mu barkanmu da warhaka, barkanmu da sake saduwa da ku cikin shirin nan na daɗan gari. Shiri ne na haɗin gwiwa tsakanin sashin Hausa na muryar Amurka da kuma gidan radio talabijin na jihar Nasarawa. Ni ne na ku mai gabatar da wannan shirin Sadiq Abbas. A yau dai mun ziyarci Father.
Sunana Alhaji Abdullahi Muhammadu Hassan Sarkin Adudu.
Shin mai martaba ko zaka ba mu takaitaccen tarihin masarautarka kama daga wanda ya fara kafa wannan masarautar?
Ainihin mu Aban Hausawa ce daga birnin Kano a Adakawa a cikin shekara 1740. Kakannin kakanni suka bar Adakawa a cikin birnin Kano sun gangara har suka wuce suka zo wani gun da ake kiran shi Doya a lafiya, a karamar hukumar lafiya. A gun suka same waɗansu kabila ana kiransu Jukunawa. Muka kafa namu dan gu su ma Jukunawa suna nasu. Mu dinnan muka karbi mulkin wannan gun ko da yake mu muka same su, wanda kuma ya fara sarautan da muka zo sunansa Sarkin Yamma. Daga Sarkin Yamma sai Fasamaza, daga Fasamaza sai Antaru Sarkin Yaki, daga Antaru sai Mazawaje, daga Mazawaje sai Ibrahim Fasamaza, daga shi sai Sule Antaru, daga Sule sai Abubakar Sarkin Yamma, daga Abubakar sai Muhammadu Mazawaje, daga Muhammadu Mazawaje sai Muhammadu Sarkin Yamma, daga shi sai Aliyu Muhammadu Sarkin Yamma. A lokacin Aliyu sai ciwon ƴan rani ta faso a inda suke masa gunin ato a Doya, sai suka kaura suka dan gusa kadan suka zo Adudu inda yake yanzu. Shi Aliyu bai yarda ya bi su ba, saboda Agun Hassan shi ya fara sarauta. Daga Hassan sai Isiyaka, daga Isiyaka sai Muhammadu, daga Muhammadu sai ni Abdullahi.
Martaba kai magana cewa kun taho kun tarar da mutane a gurin sannan kuka karɓi mulki daga hannunsu. Shin kaya kuka karɓi wannan mulki haka kawai suka dauki mulkin suka bagu ko kuma kun nuna musu fin karfi ko kwace mulki?
Ai ba maganan fin karfi, a da zumunci kawai ma su suna nan suna fama da al'adunsu, ba su ma san me ake kiran shi mulki ba, suna fama da al'adunsu. Mu kuma da muka iso mun tafi da su haka, sun kuma yarda da kansu cewa mu yi jagora.
kenan shine har yanzu kuke shugabancin wannan
har masallo muna shugabancin wannan masarauta
kaman wannan masarautar za a kalla za ta kai kaman shekara nawa da kafuwa
mu da mun zo a shekara ta 1740 kai kai lissafi
wadanne irin kabilu ne suke wannan masarauta
kabilun da suke adudu akwai Hausa Fulani akwai Jukunawa akwai Kanuri akwai Angas akwai Egon akwai Tibi akwai Mada da saura dai ga sunan
to kaman menene ya bambanta wannan gari na adudu da sauran garuruwa dake jiha ko karamar hukumar Obi
a to ka san ita agwa tashi da Obi a Lago ne daddare Gwandara mu kuma Hausa Fulani
to kaman menene wannan gari na adudu ya fi shahara akai abubuwa da suka fi na shahara haka
noma da kiwo
kaman wasu garuruka dai da muka sani suna da irin take nasu kamar da kace kun gangaro daga Kano Kano duk inda kace Kano Kano Tumbingiwa ko kuma Kano Dabo ko da me kazo an bika to kaman garin Adudu suna da wani take nasu
daga kai takin tunda kace ko da me mutun yazo an fi shi to tunda muka tashi daga can ai ba za mu canja takin da kakannin mu da iyayenmu suna da shi ba ko da me in kazo mun fi ka don haka da muka zo ai wanda muka same su a gun mun fi su
to menene zaka bugi ka ce al'ummar garin Adudu suke alfahari da shi
al'ummar garin Adudu na farko suna alfahari da zaman lafiya suna kuma alfahari da tun zamanin Turawa har yau mu wani gari da ci mu da yake ba balle mana gori sai ko mu makwabta da wadansu amma wani ya ce ya zo ko Adudu ko Doya Abakwa ko Doyan Jukun ko Doyan Sharu ya ce ya ci mu da yake ƙarya ne muna alfahari da wannan
to me martaba bari mu koma kan irin matsaloli ko kuma kalubale da al'ummar wannan masarauta na Adudu suke fuskanta ko zaka mana ƙarin bayani akan irin matsaloli da kuke fuskanta a Adudu
a to ai ka san dan adam ba zai rasa matsaloli ba mu muna da dan damuwar ruwa kuma wannan ruwa gwamnati ma tana kokarin ta talakawa suna kokarin su masarauta tana nata kokarin bana kuma na san gwamnati za ta ci gaba za ta fishe mu a cikin wannan damuwa
to kaman batutuwa na tsaro babu wata matsala kaman na tsaro haka
a maganan tsaro ai wannan duka ƙasa ne gaba daya kusan duka duniya saboda ga duk wani kasantance maka ba maganan tsoron tsaro ai ma bace maka gaskiya ba saboda ga wannan dukan duniya ne kuma gwamnati na ta kokarin ta dai dan gurgudo
shin me kake bukatan kaga cewa gwamnati ta yi wa al'ummar wannan masarauta ta ka tadu
na farko a dauki wani makaranta a zo a kafa a Adudu tunda abinda muke kira senior primary school na lafiya division wanda yanzu shine Doma local government Kiana local government Awai local government lafiya kanta Ubi local government bayan senior primary school da yake lafiya wanda aka fara gina tun zamanin Sardauna na Adudu ne yana kuma a Adudu saboda muna son a tuna da mu ma abinda Sardauna ya mana wannan gwamnati ta mata mana
to kowani irin kokari gwamnati take yi domin magance irin kalubale da suka jibanci karancin ruwan sha sai cibiyoyin kiwon lafiya da ma sauran ababen more rayuwa a garin Kanje da kuma sauran gurare Alhaji Yusuf Aliyu Turaki shine commissioner ma'aikatar kananan hukumomi masarautu da kuma bunkasa cigaban al'umma
abinda gwamnati ke yi yanzu gwamnati ta dauka matakin ta dauki matakin gyaran hanyar Kanje Abuni ta hanyar aikin bunkasa kasa kuma a yanzu haka da nake magana da kai in kaji daga tarar da su bulldozers suna nan suna aiki ba dare ba rana wanda muna ganin bayan kirsimati hanyar zai zama hanya ne ingantacce wanda kowa zai sha'awanta kuma ta wannan ba da ruwan sha da sauransu akwai rijiyoyin burtsatse wanda gwamnati ta riga ta yi su a wurare da yawa a wannan sashi har zuwa ita ainihin karamar hukumar makanta na Awe akwai irin wayannan ayyuka da huta na kan layi wanda gwamnati ta riga ta yi kananan hukumomin nan guda 13 da development area da saura ma kanana ward duk wayannan an shigar da wayannan huta ko ina a yanzu naga har wannan huta na kan layi wanda ake ganin su da daddare duka yana nan a wannan kananan hukumomi da muke da su guda 13 da development area har da village duka wannan abin ya shafe su kuma duka wannan aikin wannan gwamnati ne na engineer Abdullahi Sule shine wannan ruwan shi a matsayin gwamna yana cikin ayyuka da ya ce bari ya sha kwana 100 da yake a office
ko wasu gurare da muka kai ziyara sun nemi gwamnati ta kawo musu dauki musamman ma a gurare suka jibanci kamar makarantun firamare da kuma na sakandare. Shin akwai wani mataki da gwamnatin jihar Nasarawa ta dauka domin inganta tsarin karatu?
Eh, wannan kuma abin an fi yin shi ma kenan. Yanzu haka akwai makarantun da ma an commissioning nasu, akwai shi a Mahanga, akwai shi a Angon Lambu da a Kefi da sauran wurare da yawa, ya riga ya je har an gabatar da su ma ko an fara ma karatu a cikin su. Kuma ta hanyar su ba wadda take fama da maganan makarantu na primary da sauran su, kwangila na nan an shirya bada su sama da wurare 500 wadda za a yi ayyuka na gine-ginen azuzuwa da kuma wanda sun lalace. Duka wayannan abin an riga an gama, ana kokarin sakewa mutane takardu ne domin aje a fara aiki ba dare ba rana.
Kwata-kwata abin da ya sauka kenan a hirar tamu ta yau a madadin sashin Hausa na muryar Amurka da kuma gidan radio da talabijin na jihar Nasarawa wato NBS Lafiya. Ni Sadiq Abbas na gabatar da wannan shiri, nake cewa sai anjima.
Yanzu kuma ga nasihar Juma'a.
Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sunana Ibrahim Shehu Abubakar Gwandu, babban limami na cibiyar bincike da gudanar da dokoki na ƙasa ta da take kuru wato NIPS. Muna yi ma ƴan uwa a ɗokacin duniya gaba ɗaya barka da sallah, barka da shan ruwa, kuma muna jan hankali ga ƴan uwa da nasiha musamman a irin wannan dama da aka samu. Abin da ya shafi godiya ga Allah Maɗaukakin Sarki da kyautata ma ƴan uwa da kuma zaman lafiya, wanda kusan shine babban sako na musulunci ga kowa da kowa, da kuma haƙuri musamman a cikin irin wannan yanayi da aka samu kai a ciki na bulla ta wannan cuta din. Haƙiƙa wannan cuta gaskiya ne, kuma ya kyautu mu yi haƙuri mu bi dukkanin matakai da wato aka saka musamman masu kiwon lafiya tun da bangaren su ne, ganin cewa ya shafi wasu manya-manyan ƙasashe, kuma ga tasirin da ya musu a tattalin arzikin su da kuma rasa ma rayuka. To lallai mu da muke waɗannan ƙasashe masu tasowa, ƙalubalen yana da yawa akan mu. Don haka jan hankali da kirana shine lallai dukkan matakai da ya kamata a kiyaye na wato da aka bamu na bada sarari da rashin halartan wajajen cunkoso, duka wannan ya kamata mu kiyaye, ba don kuma ba sai dai kiyaye lafiyar mu gaba daya, domin lafiya ita ce komai, kamar yanda masu magana suke cewa lafiya wata hula ce akan masu lafiya, amma ba mai ganin ta sai wanda yake bai da lafiya. To wannan shine babban kirana ga dukkanin al'umman musulmi a dokacin duniya gaba daya, maza da mata, kuma su zauna da ƴan uwansu lafiya, da makwabtan su, da abokan zaman su, musamman har wanda ba musulmi ba, domin wannan biki ne na farin ciki, ba biki ne na tashin hankali ba. Don haka muna roƙo Allah Maɗaukakin Sarki ya karɓa mana ibadun mu gaba daya. Ina ma dukkanin al'umma fatan alkhairi da zaman lafiya. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.
Wannan muka zo ga shirinmu na ƙarshe, wato labarai, amma fa a takaice. Bayan da aka kwashe makonni ana zanga-zanga a Amurka, shugaba Donald Trump ya yi alƙawarin cewa gwamnatinsa za ta tashi tsaye wajen bunƙasa tattalin arzikin unguwannin tsirarin al'ummar ƙasar. Ya kuma tunkari bambancin da ake da shi a fannin kiwon lafiya a wuraren. Fadar White House ba tare da bada cikakken bayani ba, ta ce wannan na zaman wani bangare na tsarin wasu shirye-shirye guda hudu na kare jama'a da ba su dama da kuma mutunta su. Adadin waɗanda suka kamu da cutar COVID-19 a Amurka ya zarta miliyan 2, wanda a yanzu wannan shine adadi mafi yawa a duniya, a cewar cibiyar tattara bayanan coronavirus ta jami'ar John Hopkins a jiya Alhamis. Yanzu Amurka na da mutane miliyan 2,464 da aka tabbatar sun kamu da cutar COVID-19.
To masu sauraro, da aka maka kawo ƙarshen shirin namu na wannan lokaci, amma idan Allah ya kai mu, an jima da hantsi karfe 8 agogon Nigeria, Niger, Cameroon da Chadi, wato 7 kenan agogon Ghana, za ku ji mu dauke da wani sabon shirin. Kafin mu sallama da ku, muna miƙa sakon fatan alherin muryar Amurka zuwa ga Alhaji Shehu Umar Sambo, dan masanin gusau.
bisa tsaurin auren Esa da za a yi yau Zainab Shehu da angwanta Muhammad Hashim a gidan shi da ke Kinkino Crescent a garin Kaduna. Allah ya ba da zaman lafiya. Amin san mu amin. Yanzu a madadin kowa da kowa, musamman ma Zara Aminu Fage da ta taya ni gabatar da shirin, da Sidi da ya haɗa shirin ya kuma ba da umarni, sai kuma injiniyan namu na yau, ni Hadiza Kyari ke muku fatan alheri.